أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi, zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi na mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wanda aka yi sani da Sahih Al-Bukhari. Kamar yadda muka saba, zan mu taba wani abu daga cikin abin da ya shahi shi kanshi littafin kafin mu fara karatun hadisan kai tsaye. Yanzu abin da zan mu dauka a wannan sati shine satin can da ya gabata, dangance da wannan baba mun taba bayani akan abin da ya shahi na Al-Imam Darqutni da Abu Mas'ud Dimashqi istidrakat da suka yi ga Al-Imam Al-Bukhari. Ba su kadai bane, su wai wannan wanda Al-Imam Ibn Hajar ne kadai misali da su. Su wancan akwai su da dama wanda sun yi intiqadat da istidrakat ga Al-Imam Al-Bukhari, kuma duka malamai sun ba da amsa akai. To wannan Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala a wannan muqaddima ta Hudas Sari ko Hadis Sari ya bada amsa ɗaya bayan ɗaya akan hadisan da Al-Imam Darqutni ya doyayi wannan kinsu, yayi intiqadin su ɗaya bayan ɗaya. Al-Imam Ibn Hajar ya dauke su ya bada amsa, kuma ya zira su ne akan abwab, ya fara da abwab at-tahara. A cikin baban tahara ga hadisan da Darqutni ya ci gyara, kuma ga amsa akan su. A cikin kitabu salat ga hadisan da Darqutni ya ci gyara, kuma ga amsa a kansu. Haka nan har zuwa ƙarshe. Haka nan shi Abu Mas'ud Dimashqi, wanda ya ambata bu su wuce hadisai 25 ba, kuma dukansu yawanci suna shiga ƙarƙashin na Darqutni insha Allah. Yanzu cikin wannan amsoshin da gyaran da Al-Imam Darqutni ya yi da kuma amsar da Al-Imam Ibn Hajar ya bashi, zan mu karanta wasu daga ciki, guda biyar daga ciki a kitabu tahara, mu dauki guda daya. Ya kawo al-hadisu al-awwal, al-hadisu as-sani, al-hadisu as-sani. Al-hadisu da na farko na biyu shine a cikin kitabu tahara da al-Imam Darqutni yace akwai gyara a ciki, kuma Ibn Hajar ya bashi amsa. Wannan shine zan mu gani, kuma wannan na farkon dole sai an maido hankali akai sosai, an nura, dan saboda yawaici wannan in aka ce gyara ko kuma intiqadi ya shahi sanadi ne ba matani ba, shi yake da wuya fahimta. Na cikin matani bai da matsala, amma na cikin sanadi, wanda ya shahi cikin sanadi ne, to wannan na biyin cikin sanadi ne. Anan Ibn Hajar Allah mushi rahama yake cewa al-hadisu sani qala, ma'ana daga cikin hadisan da Darqutni ya kawo. Qala Darqutni, Darqutni Allah mushi rahama yake cewa wa akhraja jami'an, dukkan su sun huddo su guda biyin, yana nihin Bukhari da Muslim. Wannan magana Darqutni ce zai jero a cikin littafin nashi Al-Ilzamatu wat-Tatabbu, ya kawo wannan magana tashi, yake cewa su dukan su sun huddo, yana nihin Bukhari da Muslim. Hadith al-A'mash an Mujahid an Tawus, an hura da kyau, A'mash an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas. Wannan mutanen guda uku zuwa ga Ibn Abbas, A'mash an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas, ya'ani fi qissatul qabarin, yana nihin cikin qissar qabari guda biyu, wanda annabi ya wuce yace dayan su ya dauki ice ya kafa, yace dayan su yana yawo da anami manci, dai kuma yana bai salastatir min al-bawl ko lastanzihu min al-bawl. To wannan hadisin yana daga cikin hadisan da Darqutni yace akwai gyara akai, kuma cikin sanadi ne yake nihi. Ya kawo sanadin wannan yace wa anna aduhuma kana la yastabiru min bawlihi, yace wa kad khalafahu Mansur, Mansur ya saba ma wannan sanadin da suka kawo da Bukhari da Muslim, duka a wannan sanadin suka kawo shi, A'mash an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas, wannan hudin suka kawo. To yace Mansur ya saba musu akan kasu cikin wannan sanadi, Mansur kuma babban malami ne. Fa qala, shi sai yake cewa Mansur kin an Mujahid an Ibn Abbas, daga Mujahid sai zuwa Ibn Abbas, kenan babu Tawus a tsakiya. A'mash an Mujahid an Tawus, shi kuma Mansur a ruwaya shi A'mash an Mujahid an Ibn Abbas, kawai mutum uku rak aka samu kenan shi a ruwayan Mansur. yace wa akhrajal bukhari min hadith mansur ala isqatihi tawusan dar qudni yace bukharin kanshi ya huddo hadith mansur ba wai wannan hadith al-qabrain ba hadisi na mansur ta wannan hanyar amma babu ambatar dawusa a ciki a cikin wannan hanyar me ya kawo dawusa a ciki kuma abin da yasa rikicin dan saboda mujahid yana da ruwaya yahi kowa ma ruwaya daga ibnu abbas dalibin shi ne wanda sabka qur'ani uku yayi waje ta tafsiri wajen shi in aka ce maka idza ja aka tafsira an mujahid fa hasbuka bihi inji malamin in tafsiri yazo maka daga ibnu abbas mujahid ya wadatar maka dan saboda ya ce aya bayan aya nike bin ibnu abbas ina tsaida shi ya bani labarin ta ina aka sabko da me take nihi asma da komi da kominta yace hairin ne sabka uku wajen shi to mujahid ibnu jabar kuma ibnu abbas kan mu manta da shi ne hibrul qur'an wanda annabiyan mushi adda allahumma allimhu tawil zan mu gani a darasin yau allah ka sanar da shi fasara qur'ani to ibnu abbas kuma wajen annabi ya karanci tafsiri kenan mujahid ba karamin malami bane kuma ya lazumci ibnu abbas shekaru masu yawa kenan da mamaki a ce zai rawaito hadisi a samu wasu da tsakanin shi da ibnu abbas shine kuma doriya akan haka dara qudni yace kuma kai ma al-imam al-bukhari ka huddu hanyoyi da dama wannan hanyar ita karan kanta in ka kawo ta ba tare da ambatar dawusu ba bai shiga ba tsakanin ibnu abbas da wannan tunda dawusu ma dalibin ibnu abbas ne kenan ya aka yi shigo tsakanin su kuma bayan hanyar ka huddo ta yace wa hazal hadith akhrajahu al-bukhari fi dhahara wannan hadisin bukhari ya huddo shi a cikin kitabu dhahara daga usman ibn abi shayba daga jarir a cikin al-adab a cikin sahih bukhari din daga muhammad ibn salam daga abida ibn humayd dukkan su daga mansur daga gare shi yace kuma ya rawaito shi ta wata hanya daban dan mun sani ai bukhari yana rawaito hadisi da dama to dara kudin yana koro dukkan hanyoyin da al-imam bukhari ya kawo hadisul qabrain kin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yace a kabarin shi min hadisul a'mash daga hadisin a'mash yace wa akhraja baqil a'immatu sittah nan khamsa yake ne ya huddo sauran malamai guda biyar ma'ana kutubu sittah bayan bukhari dukkan sun huddo hadisin a'mash kuma abu dauda ya huddo shi da al-imam an-nasa'i da ibnu khuzaimah cikin sahihin shi daga mansur dukkan su basu ambato ba dawusu bai shiga tsakani ba wannan duka wangakin gyaran dara kudini ne yake kawowa wa qala tirmizi tirmizi yake cewa ba'da an akhrajahu bayan ya huddo shi yace rawahu mansurun an mujahid an ibnu abbas tirmizi kanshi yace mansur ya huddo shi daga mujahid daga ibnu abbas bai ambaci dawusu ba a cikin hanyar yace hadisin a'ama shi yahi inganci wanda ya kawo ziyada a ciki qultu kenan nan magana dara kudini ta tsaya gyaran dara kudini ya tsaya nan qultu ibnu hajar ce ni kuma sai na ce mishi wa hadha fi tahqiqi laysa bi illa a cikin tahqiqi wannan ba illa bace ta hadisi li anna mujahidan lam yusabbit tadlis mujahid ba sifanta shi ba da tadlisi wa sima'uhu min ibnu abbas sahihun fi jumlatin min al ahadith sauraran hadisan shi daga ibnu abbas sahihi ya ce ruwaya shi daga ibnu abbas sahihi ya ce babu ko dai kura a ciki kuma ba a san shi ba da tadlisi inda mai tadlisi ne yayi wannan abun shine zai zama na illa kenan abin da yake nihi tana yiwa hanyar bice mujahid ya amso shi daga ibnu abbas kai tsaye kuma ya ƙara amso shi daga wajen dawus kuma daga ibnu abbas bukhari wannan hanyar yayi takaita akan ta ya kawo ya ambaci dawus din yace wa mansur indahum atqan kuma mansur a wajen malamai atqan min al-a'mash yahi har da gami da a'mash ma anna al-a'mash aidan min al-huffaz didda cewa a'mash kuma cikin manyan huffaz na hadisi fal hadis kaifa ma dara ala siqa hadisin duk inda yake waya dai tsakanin siqat ne yake yawo babu wani mai rauni a ciki kenan dan an ce daga dawus daga mujahid ko an ce daga dawus daga mujahid kawai daga ibnu abbas babu matsala dukkan inda a ce wani mai rauni ya shigo ciki shine za a ce akwai matsala yace wa sanadu kaifa ma dar kana muttasilan isnadin dai duke wayan dai isnadi ne muttasil ba munqadi ba dan saboda kowa ya inganta jin shi ga dan uwan shi dan an sayo shi wani lokaci masalan ala sabilil misal yanzu magana ce wannan ya jiwo ta daga gare ni kuma bayyanan wata ran ƙara maimaita ta ita magana kanta kuma shi bai zo ba sai wannan ya ji ta sai sun gamu kuma yace yau ai abu cikin abinda ma malam ya ba mu hadda kaza doriya akan wancan inda ya fada kenan shi dole in ya tashi badawa zai bada labarin cewa in ya tashi hanyar bi zai bada da kai hanyar da zai kai tsaye a wajen ta zai ce na ji wannan ya ce kaza ko kuma ya ce na ji wannan ya ce mallam ya ce kaza kenan kaga kowace dai ya kawo babu wata matsala kuma alhali wannan sika ne wannan sika ne dukan su babu wanda ake kowa dutse ne cikin harda kenan shine al-Imam Ibn Hajar yace fa misl hadha la yakdahu fi sihhatil hadisi irin wannan bai suka cikin ingancin hadisi izalame kun rawih mudallisan in dai mai rawaicin ba mudallisi bane yace Bukhari da Muslim sun yawaita huddo irin wannan dara gudini ba ma su kade bane ka kawo akwai wasu ma sama da wannan da ka kawo irin wannan abin da in dai ka dauke shi a matsala to akwai sama da wannan ma a cikin Bukhari da Muslim kin inga zattamna ta malamai da bada amsa sai cikin kitabu salat a cikin kitabu tahara dara gudini hadisi uku ne yace gyara akai a kitabu salat akwai hadisi guda yace kala dara gudini yake cewa Allah ji kanshi yake cewa akhraja jami'an dukkan su sun huddo ma'ana Bukhari da Muslim sun huddo hadisi Malik anaz Zuhri hadisin Malik daga Zuhri daga Anas kala yake cewa kunna nusalli al-asr mun kasance muna salatar al-asr summa yazhabu az-zahibu minna ila quba sannan mai tahiyya daga cikin mu haye tahi quba ina ga amudatul hakam ya huddo hadisi yace fa ya'tihi musayyi tahi wajen shi wa samsu murtafi'a rana tana dage wa haza mimma antakir bihi nan anura sosai shinan bai da matsaya kowa zai gane tunda matani ne illan matani ce yace wa haza mimma antakir bihi ala malik yace wannan hadisin inji dara kudini hadisi ne da ake cin gyaran al-Imam Malik ana li annahu rafa'ahu dan rafa'a shi yace annabi ya ce wa qala fihi kuma sai yace yake cewa ila quba zuwa quba wa khalafahu adadun kaseerun di jama'a da dama sun saba ma Malik a cikin nan shine Shu'aib ibn Abi Hamza da Salih ibn Kaysan da Amr ibn al-Harith da Yunus ibn Yazid da Ma'mar da Lais ibn Sa'ad da ibn Abi Zaib da akharun da malamai da dama duk sun saba ma Malik anan ba quba ba suka ce bisa ambaci quba ba makarta aka kenan dukan su ta suka ilal awali summa yazhabu az-zahibu minna ilal awali wani mai tahiyya ya tahi can kauyuka na kauyen Madina sune al-awali amma Malik sai yace ilal quba yace nan gurin Malik an mishi gyara akai me yasa Bukhari kuka da Muslim kuka sayo hadisin bayan kuma an ma Malik gyara akai wa ta'aqqaba an-nasa'i aidan ala Malik al-Imam an-nasa'i kan shi yayi cin gyara akan Malik wa mawdu'u ta'aqqub gurin cin gyaran ku da yace shine da yace zuwa quba bayan jama'a kuma da dama ta duka wannan da aka zano ta suka ilal awali zuwa ga kauyuka kauye suka ci kauyuka ba su ce ba zuwa quba sai Ibn Hajar yake cewa anan ma wa misl wazal wa hamul yasir irin wannan dan kuskure dan kadan la ya lazam min luqada fi sihhatil hadis bayyis lazam tarwa suka cikin ingancin hadisi la siyama balle ma wa kad akhraja ruwayat al mahfuza balle sun huddo ruwaya wadda take mahfuza kin nan gurin ruwaya da kake da awacewa zuwa ilal awalikin sun huddo ta kuma suka huddo wadda idda malik in yayi kuskure yace zuwa quba kenan wannan ba zai zama na suka akan sun huddo wannan hadisin ba tunda sun kawo ar-ruwaya mahfuza sauran kawo kuma da ruwaya shazaqi wanda wannan shi zuzun ba zai cutar da ita ba wannan sune hadisi guda biyu da zan yi misali akan su da to haka magabata suka ci gaba da wannan bada amsa ba fasali na karshe shine fasalin da Ibn Hajar a cikin muqaddima wannan ya ba ma dara kudin amso shi akan hadisin nan daya bayan daya daya bayan daya kuma dan adalci inda ya tarra dara kudini ba ta asubanci bane yake inda ya tarra dara kudini yake da gaskiya Bukhari ko Muslim ba su da gaskiya yace eh wannan magana tashi haka ce kuma ya kawo hujjoji da dalilai akan cewa nan dara kudini shi yake ne dai amma mafi yawancin su al-Imam al-Bukhari da Muslim su suke da gaskiya akan wannan kin wanda aka masa intiqadi amma kuma mu sani ho cewa in ana zancen cewa cin gyara ba hacin gyara ba irin wanda muke tunani cewa an yo shirme kwata kwata cikin magana a cin gyara nasu na ahlul fan wanda sun san dan kuskure ne bai kai ya kawo ba kamar yanzu wannan matsala cewa Malik ya ambata cewa zuwa quba wasu kuma sun ce zuwa kauyuka a zancen hukunci ba abinda zai sauya ko kuma zancen amma dai su kalmar ka a sauya ta yadda take a fade ta yadda take wannan su matsala ce a gare su illa ce a cikin hadisi duk da ba cutarwar da zai ta yi to irin wa'annan ne suke nihi fa ba haka nan shi ma Abu Mas'ud al-Dimashqi da yayi cin gyara shi ma an bashi amsa wajen a tarihin magabata wanda suka yi cin gyara wajen guda 10 ne ko zuwa 9 wanda suka yi wallafa akan intiqadi ga Bukhari da Muslim kuma duka an basu amsa intiqadi fa irin wannan wanda aka gina akan ilimi ba na jahilci ba in ba nan ba ɗan shi'a sun hidari wanda suka yi da cin mutunci da zage-zage ba irin su ba ake wanda aka dora akan ilimi mizani na ilimi irin wannan nan zan mu takaita cikin wannan in zan mu shiga darasin kai tsaye zan mu tashi ina ga babu na 15 a cikin kitabul ilm a wannan littafi mai albarka na al-Imam al-Bukhari yake cewa al-Imam al-Bukhari rahimahullah babul iktibad baban iktibadi fil ilm cikin ilimi wal hikmati da hikima ilimi da hikima iktibad shine gurin kahi wani tsere da kawo munafasa a cikin ilimi wa qala umar yake cewa nan gashi ya kashi mu'allaq tafakkahu qabla an tusawwar amma kashi da siga ba ta tamrid ba siga ta sigatul jazm kene ke nuna sahihi ne a wajen shi yace tafakkahu kuyi fiqhu kuyi ilimi qabla an tusawwar dukahin a baku shugabanci wannan kadai kawo magana umar zan mu ga wannan kinta ciki hadisi na gaba yake haddasana al-humaidi qala haddasana sufyan qala haddasani isma'il ibn abi khalid ala ghayr ma haddathanahu az-zuhri qala sami'tu qais ibn abi hazim qala sami'tu abdullah ibn mas'ud yaqul qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam yana cewa la hasada illa fi sunnataini babu hasada babu gibda sai cikin abubuwa guda biyar rajulun atahu allahu malan mutunan da allah ya bashi dukiya fasullida ala halakatihi ya shigar da ita akan halakar da ita fil haqi cikin ciyar da ita fil haqi cikin gaskiya wa rajulun da mutanen da atahu Allahul hikima Allah ya bashi hikima shine ilimi fa huwa yaqdi biha kuma yana hukunci da ita wa allimha yana karantar da wasu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a cikin gurare guda hudu wannan shine na farko asar da ya kawo na ibnu umar da yake cewa kuyi ilimi kafin a baka shugabanci ya ce tafakkahu qabla an tusawwadu ce wa ba'du an tusawwadu haka nan ma a wata ruwa ce bayan kun samu shugabancin ma ku nemi ilimi waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta neman ilimi bayan Allah ya ba su shugabancin ma nan gurin suna ne shugabanci ko na addini ko kuma an kahin an nada kamalan an dauke kamalan da babban rawani to kai kokarin kahin akai wannan marhalar to kai ilimi dan saboda ana baka wannan marhalar wannan matsayin mutane suna ta malan ne malan ne to wannan kuma ba zai bar mutun ya tashi neman ilimi ba dan saboda girman kai ko kuma gijiji da kai shi yasa Umar yace ku tashi ku nemi ilimi kafin wannan ta zo in har ta zo mutun bai nemi ilimi kuma lalle duka haka ne mutane duk wanda yake ganin haka ya san da wannan ba zaka gaba wanda yake malami ne ya kai wannan marhala kuma ya ci gaba da zuwa dokan ilimi duk da an tabbata shi ya sani kowa ya sani cewa akwai wanda suka yi shi amma bai ta hibe nema dan saboda wannan kanshi ba karamar cuta bace a cikin neman a cikin harkar shugabanci cikin ilimi a ce wani an ba shugabanci a cikin ilimi wannan halaka ce annabi alaihi salatu wasallam wannan Umar shine yake nuni akan wannan wanda daga cikin salaf Allah mushi rahama yake cewa man talabar ri'asa tafarrat min duk wanda yake neman shugabanci a cikin ilimi to shugabancin ya tsere ya bar shi sai ya rasa shi ma'ana sai ya halaka shi yace kafabil mar'i sharran an yushara alaihi bil bunyan fi dini ya isan ma mutun sharri a rika nuna shi da yatsa cikin sha'anin addinin shi sai wanda Allah ya rahamta wanda Allah ya ji kan shi kuma dan saboda shedan ya samu hanyar shiga sayo girman kai da ujub da al'ajabi da rishin ikhlasi duka ya tattara tusa ma mutuna dan saboda shedan yana da hanyoyin da yake bi kowa ya san matakin kowa wannan malami ne ta ina zan huto mishi wannan dan kasuwa ne ta ina zan huto mishi to ta hanyar da yake hutowa malamai jiji da kai da girman kai da neman girma da rishin ikhlasi wannan abubuwan su kawai shedan yake rika yayi taya kasu da su kuma yayi nasara dan saboda ya san ba zai zo rika zo ma malami ba da shubha cewa ya shan giya da sata da zina da sauransu wannan ya san ba ya samu nasara ba amma in yi zo ta wannan hanyar gashi nan abu mai sauki wanda zai ci nasara akan shi al-imam yake cewa mutabaqan wannan hadisi ibn al-mulakin ma'ana da wannan baban yake nihin cewa ja'al siyaratu min samaratil ilm fa awsa at-talib shugabanci yana daga cikin samarat na ilimi so ayyama mai neman ilimi wasiya cewa to yayi kokarin ƙara ilimi kafin ya kai wannan matsayin. Amma idan ya kasance ilimin shine mishi sababin shugabancin, to wannan ba zai hana shi ba neman ilimi bayan ya samu shugabancin wannan. Al-Imam Shafi'i yake cewa za ta saddara al-hadas fatahu ilmun kathir, in sarmayi mene yana cikin neman ilimin shi yazo ya ba kan shi girma yace ilimi mai yawa zai kubuce mishi. Wa kala aidan Shafi'i yake cewa tafaqqaha qabla an taras, ka nemi ilimi kafin ka zama shugaba. Idan ka samu shugabanci babu hanya zuwa ga neman ilimi. Kenan wannan karfafa ne akan maganganun magana da Umar yake fada. Ya tabbata a cikin wata ruwaya da yace la hasada illa fi sanatayn, ruwaya ta Abu Hurairah ta bayyana cewa hasadan nan al-gibda ake nihi shine kai munafasa da gure, ba hasada da ma'anarta wanda aka sani ba. Saboda hasada shine ai gurinka wanta ni'ima ta kauce ga wani ko ka samu ko kuma ka rasa, to shi kuma wannan gurin ne na Allah ya baka irin abin da ya bashi. Ruwaya ta Abu Hurairah ta bayyana cewa laitani muslima li fulan, ina ma a ce na samu irin abin da wane ya samu. Kenan ga ta bayyana mana gibda ake nihi ba asalin hasada ba wanda take abin cutarwa. A hukuncen wannan hadisi a cikin lalle mun fahimci cewa hurmatul hasad, haramcin hasada, kuma ijma'i ne na malamai cewa abin zargi ce. Amma wadda take halakin shi ita ce gibda, ita kuma wannan abin so ce. Ma in ka ga wani Allah ya bashi ilimi ko ya bashi dukiya na aikin alkhairi da wa'annan abubuwan, kai gurin cewa ina ma Allah ya bani, ba wai cewa ina ma wane ya rasa ban mu duka marasa, ko kuma ina ma na wane ya komo wajena. Wannan shine abin zargi. Amma gurin cewa in samu irin abin da ya samu, wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni a cikin hadisin. Na biyu cewa al-gani iza qama bi shartil mal, imma wadaci idan ya bada sharadin dukiya yayyarar da abinda Allah ya bashi, to wannan yahi talaka farala. Dan saboda mas'ala ce da malami suke tattauna akai, ayyuhuma afdal al-gani shakir am al-faqir as-sabir, mata talaka mai hakuri wanda ya hakura ya wadatar abinda rayuwar shi haka nan, ko kuma mawadaci wanda yake ta aikin alkhairi da dukiya. To wannan yace hujja ce akan cewa algani wanda yake tsayuwa da haƙin dukiyar yahi, saboda yana doriyar farala akan wancan. Sai babu na gaba, babu na 16, babu mazukira, baban cikin abin da aka ambata fi zahabi Musa cikin tahiyyar bulaguran Annabi Musa alaihi salam fil bahar, cikin teku ila al-Khidr zuwa ga wannan Khidr neman ilimi. Qawluhu ta'ala, da fadar Allah madaukin sarki yake cewa hal attabi'uka lan tu'allimani mimma ulimta rushida, shin zan iya bin ka ka sanar da ni akan abin da Allah ya sanar da kai. Gashi Annabi Musa yayi aiki da husnul mulatafa wajen neman ilimi, kyakkyawan hidabi da kyakkyawan magana, ba kawai ce ba nazo ka bani ilimi, ko kuma sai ya zo mishi da hidabi mai kyau. Al-Imam al-Bukhari hadisi na 74 yake cewa haddathani Muhammad ibn Gurayn az-Zuhri, nan gurin al-Imam al-Bukhari yake da haddathani kenan malamin, daga shi sai shi ya bashi hadisin, babu jama'a gurin. Kala yake cewa haddathana Yaquba ibn Ibrahim, shine Yaquba ibn Ibrahim yana ciki, Yaquba ibn Ibrahim ad-Dawraki, Yaquba ibn Ibrahim kai dai ne ka abin nan. Kala yake cewa haddathani Abi an Salih an ibn Shihab haddasa أن أبي الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس يا باش العباري لغا ابن عباس يكي تيوى أنه تمارا هو شيا جايا والهر بن كيس رشيد هر بن كيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى تكين أبو كم أبو كنن موسى. قال ابن عباس ابن عباس يهو خدر شيني خدر فمر بهما أبي بن كعب سي أبي بن كعب يوجي سنة رجيمك fada ahu ibn Abbas, sai ibn Abbas ya kira su, ma'ana ana ce zo ka raba mu gardam. Fa qala, sai yace inni tamaraitu, ni nayi jayayya ana wa sahibi haza, da ni da wannan abokin nawa, fi sahibi Musa cikin ma abocin Musa, allazi sa'ala Musa sabira ila luqihi, wanda Musa ya roki Annabi Musa ya roko zuwa samu gamuwa da shi. Wane ne? Nace Khidr ne shi, kuma yace wani ne daban. Hal sami'ita annabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru sha'anahu, yace kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambata sha'anin shi. Qala na'am, kenan ibnu Abbas bai da hadisin, bai da ruwaya da take bayani akan Khidr din bukin bulaguran Annabi Musa. Qala na'am, yace eh ina da. Sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama Musa, wani lokaci Annabi Musa fi mala'in min bani Isra'il, cikin jama'a daga cikin mutanen bani Isra'il ja'ahu rajulun sai wani mutum yazo mishi faqala sai yace ma annabi Musa hal ta'lamu ahadan a'lamu minka shin ka san wani wanda yake ka ilimi a cikin al'umman nan qala Musa la sai annabi Musa yace a'a kenan nan gurin Musa bai ce ba Allahu a'lam shine Allah ya zarge shi kuma anan gurin ba yayi matsayin shi ne abun da ya kamata haka amma ai shi tambaye shi akai cewa ka sani cewa akwai wanda yake ka ilimi yace a'a kenan wannan iya abun da sanin shi ne ya kore cewa in akwai wani wanda yake ni sani ni ban sani ba ba ya kore cewa ba babu to amma a matsayin shi makamin nubuwa kamata ya ce ya ce Allahu a'lam shi yasa Allah ya yi mishi wannan uquba kala sai ce fa auha Allahu ila Musa sai Allah ya wahayi zuwa ga Musa yace bala eh lalle akwai bawa na da yake ilimi abuduna Khadir akwai bawa mu Khadir fa sa'ala Musa sabila ilai sai Musa ya roƙon cewa a nuna mishi zuwa gare shi kenan zan mu gane cewa can da yace a a ba yana nihin girman kai ba dan gashi yana jin labarin cewa akwai wanda yi shi kauta a nuna mini inda yake faja'ala lahu al-huta aya sai Allah ya sanya mishi kihi ya zama mishi alama ta gane cewa inda Khadir yake wa qila lahu sai aka ce mishi idza faqatta al-huta idan ka rasa kihin nan naka farji'tu ka komo fa innaka satalqahu zakka gamu da shi wa kana yatabi'u asar al-huta fil bahr sai kasance yana bin sanhu kihi a cikin ruwa fa qala li Musa qala li Musa fatahu sai Musa ya ce ma sarmayin shi masauramin wannan baran na shine Yusha ibn Nun yace ara'aita iz awaina ila sakharati fa inni nasitu al-hut ba ni labari lokacin da muka wuce wannan halamin dutsen da muka huta ana namance kihin mu ana kihin da Allah ba mai zaman alama namance shi anan inda muka abun nan yace wa ma ansanihu illa shaytan an azkura ba wanda shi mantar da ni sai shaydan ka intina shi qala zalika ma kunna nabakh yace wannan shine abin da muke nema dama kihin mu rasa shi daga mun rasa shi dama Allah ya ce mu nan ne gurin yake fartadda ala asarihima qasasa sai suka yi baya suka biyo bayan su sana masu bin sawu suka biyo san su fa wajada hadiran sai suka samu hadir fa kana min sha'anihim allazi qassa Allahu ta'ala fi kitabi sha'anin su sai zamana abinda Allah ya ba mu labari cikin littafin shi cikin alqur'ani wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kawo shi a gurare har guda 12 wannan shine guri na farko wannan yake me yake kwadaitar da mu da zaburar da mu da yi mana bayani mahallu shahir ga bukhari abinda yake son bayani kawai shine bulaguro zuwa ga neman ilimi gashi ha annabin Allah ma Allah ya umarce shi ya tashi ta hin neman ilimi ai anan gurin menene yasa aka ambashi suna da Khadir an bashi suna da Khadir shi wannan bawan na Allah ya zo cikin ruwaya ta sahihul bukhari in cewa inna ma sumiya al-Khadir an sa mishi suna Khadir li annahu jalasa ala farwatin ya zamana ne a bisa ban kasa fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadara sai gashi inda ya zamana kin nan ya tashi tana ta tsanwa yana tashi tsanwa yana tashi dan saboda walitaka wannan walitaka ta annabta yake kamar yadda zan mu gani can cikin can gaba cewa malamai sun yi bayani akan cewa shin annabi ne ko kuma kaka na gaba ita ce mas'ala yake cewa malamai sun yi bayani shin wannan Khadir kin wannan waliyi ne ko annabi ne da kan wannan magana ta farko al-Imam al-Qushayri ya tahi akai kenan ya kawo magana malamai na sufanci wanda ke sufanci gyararre al-Imam al-Qushayri rahimahullahu ta'ala wanda yake da littafin Risalatul Qushayriyya babban malami na sufanci bisa adalci shi ma ya tahi akan cewa Khadir annabi ne ba wali bane saboda dalilai da dama sun yi sabani kan cewa to manzo ne wanda an aiko shi ko kuma ba manzo bane wanda aka aiko shi wasu ma sun wuce gona da uri sun ce mala'ika ne yace zan ce mafi inganci annabi ne kuma shine jama'an malamai suka tahi akai al-Imam Sa'alabi mai tafsiri yake cewa annabi ne akan dukkan maganganun malamai wanda suke Ibn al-Jawzi ya tahi akan haka cikin littafin shi wanda litayayi litahi guda Ibn al-Jawzi Ujalatul Muntazir fi sharhi halatil Khadir litahi ne guda akan Khadir yayi shi Ibn al-Jawzi rahimahullah yace dalili akan haka babban hujja a ƙarshe ta wa ma fa'altuhu an amri ban aikata wannan abu ba da umarni na Allah yake bani umarni wa ko ake ba umarni sai annabin Allah ba wanda ake ba umarni sai annabi yace yayi nuni akan cewa wahayi ne ake mishi wahayi ko bai yi wa kuma yace a kasance amma wani shi in ba annabi ba kuma yace yana da wahala a ce annabin Allah a ce mishi ya tashi ta neman ilimi wajen wani wanda ba annabi ba al'ada Allah madaukin sarki ya taba da haka ba na gaba cewa magana ta gaba nukta ta gaba akan rayuwar shin Khadir kin yana nan dare ko kuma ya rasu jama'a da dama sun yi inkarin cewa yana da rai daga cikin su akwai al-Imam al-Bukhari da al-Imam al-Harbi da Ibn al-Munada Ibn al-Jawzi da Tahi gudai akai yace wal Mukhtar kuma shine abin da ya kasance abin zabi Ibn Salah yace jumhurun malamai sun tahi da salihan bayi akan cewa ya rasu babu shi a ban kasa bai rayi daga cikin malaman wannan kame da muka hada ga sunan su ne al-Imam al-Munawi da Abu al-Farj Ibn al-Jawzi kuma wanda yayi litahi akan shi yayi litahi akan haka takaitattan magana abin da ya ambato cewa daga ciki akwai cewa Allah madaukin sarki suratul anbiya na cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khul babu wani mutum wanda gabaninka ya ma'aikin Allah muka sanya mushi dawwama ya dawwama har abada kenan hadir ya shiga ciki Allah umumi yayi bai hudda wani ba na gaba cewa Allah madaukin sarki ya dauki alkawari tsakanin annabawa da dukkan wasu wanda su zo cewa idan har manzon Allah ya bayyana kuna nan zaku kama mushi kuma zaku yi imani da shi annabawa duka suka ce eh mun amince to da a ce yana da rai lokacin annabi ya zo da ya taho yayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a ji labari ko so ɗaya ya zo yayi biya da yana nan dai ma'ana da zai kasance mai biyayya ne ga shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba ya ce hadir in ya kasance annabi ne to ya kasance cikin wannan alƙawarin da aka dauka kuma waliyi ne to kuma bai taho ba aka samu labarin cewa ya zo yayi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba hujja ta karshe cewa bai da rai a hadisin da ke Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya sallaci sallar lisha yace ma sahabban shi kun ga wannan daren naku babu wani wanda zai yi saura anan da shekara 100 sai ya kasance Allah ya karbi rayuwar shi to Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hidda kowa ba shi ma nan umumiyan ma sahabbai kenan sai ya nuna cewa ko da hadir kin da ran shi wannan darin da ta wuce to babu shi ya rasu wannan dai shi tace magana mafi inganci a cikin na gaba shine fata Musa sarmaina annabi Musa wane ne shine Yusha ibn Nun kamar yadda malamai suka tabbatar anan gurin Yusha inda zan magana hikimar Allah madaukin sarki tun lokacin da ana ta bada kissar annabi Musa da shi da sarmayin shi suna tahiya suna duk abin da aka yi ana hadi tsakanin su ana gamuwa da Khadir babu zancin Yusha shikenan an bar shi daga nan gurin ana gamuwa kuma rada magana Yusha an bar shi menene hikimar wannan abun wallahi yana cikin abin da tun ina yaro nake ta tunani akan shi nace to wannan abun lokacin da ana tahiya ana ta ambatan annabi Musa kin wannan da Yusha da sarmayin nashi fata Musa kawai da aka gamu da Hadir sai aka yanke hirar shi tare yake da su banza ne aka yi da shi aka kyale shi ko kuma komawa yayi to malamai suka tabbatar da cewa wannan tun da shi wazifa shi aikin shi ma annabi Musa hidima su gamu da wannan bawan Allah suna gamuwa da kuma cewa to koma gida shikenan kai aikin ka ya kare kuma shi ma kuma Yusha ibn Nun albarkacin hidima da yima annabi Musa Allah ya bashi annabta ya saka mishi da bashi annabta bayan annabi Musa ya rasu shi ma Allah ya bashi annabta ya tashi a matsayin annabi shi yasa shahara da fata Musa shine Yusha ibn Nun na gaba abinda Bukhari yake nihi a cikin wannan baban shine cewa bulaguro da tahiya wajen neman ilimi sawa'un a cikin daji ne ko kuma cikin sarari gashi annabi mun san hatsarin shiga teku cikin jirgin ruwa tahiya cikin shi yadda hatsarin yake ciki amma mu annabi Musa ya hawa wannan hatsarin saboda zuwa saboda hatsarin shi ne ma malamai suke ni fikihu suka tahi akan cewa duk wanda yake bisa jirgin ruwa ba a masa wasiyar shi da shi da mara lahiyar da ya kusa mutuwa duka tahiyar su da wasiyar shi ba a amsarta yace dukiyata abawa ne dukiyata abawa ne ba a amsarta dan saboda shi da matacce kusan sun zo daya haka nan mace mai ciki ita ma ba a amsa duka suna cikin wanda ga su a zahiri kana gansu lahiyar salau amma kuma ana huku a fikihu ana daukan su marasa lahiya ta karshe wanda sun kai gargara hukuncin da ake ba su kenan to wanda ya shiga teku ga hukuncin da aka ba shi to duk da wannan hatsarin amma kuma annabi Musa ya hawa wannan hatsarin dan saboda me saboda neman ilimi yake nuna mana farala ilimi da darajar shi kenan wannan shine kawu Bukhari yake nihi na gaba fa'idodin hadisin nan zan mu fahimci cewa farala bulaguro dan saboda neman ilimi cikin teku ne ko cikin sarari ne na gaba ƙari cikin neman ilimi da neman shi wannan sunna ce ta annabawa halaccin yin jayayya cikin neman ilimi domin samun gaskiya hakikar lamari ba ta yi rikici ba na gaba komawa zuwa ga malamai lokacin da aka yi rikici gashi da suka yi rikici Ibn Abbas Ubay ibn Ka'ab ya jayo ya bashi hadisi lazumta tawadu'u da kaskantar da kai cikin dukkan wani lokaci gashi annabi Musa da bai yi ba Allah ya zarge shi na gaba hamlu za daukan bulagu daukan guziri idan mutun zai yi bulaguro sabanin wanda suka hana daga cikin manyan manyan malaman sufai wanda suka tai akan ciya kawai daukan guziri rishin tawakkali ne mutun ya dogara da Allah kawai fita kuma wannan hujja ce akan su cewa ga annabi Musa ya dauki haddan Salma yi ma dauka dan ya daukan mishi guzurin su fahi bulaguran wannan kitab na gaba shine babu na gaba babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma allimhu alkitab babu fadan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ka sanar da shi littahi hadisi na 75 yake cewa haddathana abu ma'amar haddathana abdul waris haddathana khalid an ikrama an ibnu abbas kala yake cewa ibnu abbas ya dammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matse ni wa kala ce Allahumma allimhu kitab ya Allah ka sanar da shi littahi alkitab nan qur'ani kawai yake ni Allah ka sanar da shi qur'ani wannan hadisi al-imam al-bukhari ya hudo shi a guri hudu kuma wannan farala ce ta yana muna bayanin farala ta ibnu abbas akan wannan addu'a da annabi alaihi salatu wassalam ya mishi yace wannan sanadin da al-imam al-bukhari ya kawo yana cikin sharadin al-kutubus sita dukkan su kuma gabaki ɗaya malaman hadisi sanadin mutanen basra ne banda ibnu abbas da ikrama kuma cikin shi akwai ruwaya tabi'i daga tabi'i na gaba sai farul fa'idodin hadisin abinda ake nihi da kitabun nan shine alqur'ani dukkan haka duk inda ya taho a cikin Allah ya ambace shi alkitab cikin qur'ani kawai qur'ani yake ne alkitab kawai qur'ani yake ne abinda yake nihi kuma da alhikima shine sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam yace yutul hikmata man yasha wa man yutul hikmata faqad utiya khairan katira Allah shi yake bada hikima ga wanda yaso kuma nan hikima yana nihin ilimi wa yuallimuhu alkitaba wal hikma nan hikima yana nihin sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma hikima nan sunnar annabi alayhi salatu wassalam yace qur'ani ana kiran shi da sunna annabi ana kiranta da hikima dan saboda an kyautata hukunce hukuncenta da halakinta da haraminta da umarninta da haninta shi yasa ake kiranta da hikima na gaba barkatu du'a'ihi albarka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da karbawa da Allah yake mishi ibnu abbas shine babban malamin tafsiri cikin sahabbai kamar yadda yake sananne ne wajen malaman tafsiri na gaba farala ilimi da kuma zaburarsa akan neman ilimin shi neman shi da zaburarsa akan har da ce qur'ani da kuma mutun ya rika yi ma kanshi addu'a akan neman ilimi na gaba istihbabud damu hu ijma'u dhul san sa yaro a jiki da rungume shi dan saboda wannan kinshi sa shi a jiki yaji hudda kewa tare da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama jikin shi da jikin ibnu abbas ya mishi wannan addu'a babu na gaba babu mata sihu sama'a sagir wata mas'ala da malaman hadisi suke sabani akan ta imam al-bukhari zai kulla babu guda akan ta yaushe ne ya halitta ya inganta sauraron yaro karami sama'a nan yana ne sauraron hadisi kawai zai kawo hadisi cewa haddathana isma'il bin abi uwais qala haddathani malik an ibn shihab an ubaydullah ibn abdullah ibn utba an abdullah ibn abbas qala akbartu rakiban ala himarin yace na fuskanto ina gus abun hawa jakki atanin mace jakka mace wa ana yawma idzin qarna hazatul hitlam kuma a lokacin na kusa balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina yana salla a mina ila ghairil jidar ba wajen katanga ba ma'ana babu wata katanga da take tsakanin shi da alqibla fa marartu bayna dai ba'd sab sai na buta gaban wani sahun wa arsaltu al'atana tarta sai na bar jakkata wata na kiwo fa dakhaltu fi saf sai na shiga cikin sahu yushaku an yarta fiha wancan hadisin kici falam yunkar zalika alayya yace babu wanda ya muni musu akan haka kenan wannan abin da yake nihi sai mun shiga sharhi zan mu ga haddathana muhammad ibnu yusuf ya bamu labari haddathana abu mushar haddathani muhammad ibnu harb haddathani zubaidi an az-zuhri an mahmud ibnu rabi yake cewa aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha an na fuskanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani tauhidi yayi fi wajhi a cikin huskata wa ana ibn 5 sanin ina dan shekara 5 min dalun daga wani guga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan su ya dauki ruwa a cikin wani guga sai yayi tauhi a ciki tauhin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda neman albarka to kuma mahmud ibn rabi yace ina dan shekara 5 na fuskanci wannan kenan yake nihin cewa yaro ya yana fara ana iya dukar ruwaya shi lokacin da kai dan shekara 5 kamar yadda ita ce mazhabin da al-Imam al-Bukhari ya tahi ihtilam kuma shine muhalki da yake fada shine shekara 15 kamar yadda malamai suka tahi akai na gaba cewa abinda zan mu doka cikin hadisin nan shine cewa zakka idan ta wuce ko zaki ta gaban sahu bata yanke sallah sabani wancan hadisin ne yake bayani cewa yana yanke sallan mutum bakin kare da zakka da mace to wannan zakka ta hu ta gashi ta wuce ta gaban sahu annabi sallallahu alaihi wasallam bata ta bata wanke wangin sallah ba na gaba halaccin sakin dabba ba tare da mai kiyaye ta ba ko kurar da mai kiyaye ta ba balagagge ba na gaba yana kasance mutum a rinja yadda janibin mafsada janibin wani bangaren mafsada dan saboda wata maslaha dan saboda wucewa nan da ita gaban sahu da shiga cikin sahu da yayya wuce wannan mafsada ce ta bin gaban sahu amma kuma maslaha da ta yi karhi dan saboda maslaha sai aka bashi dama ba ai in ba mishi inkari ba yabbu ta sahu ya wuce abul malik ga mas'alan ka na gaba yace rishin inkari ga wanda yake ganin halacci na gaba halaccin yaro yana karami ya dauki ilimi kuma ya bada shi nan gurin waye ba mu ruwa ya cewa ya fahimci tohin da annabi a gugansa a cikin gidansu mahmud ibn rabi yana dan shekara 5 yana dan shekara 5 kenan wannan yake nuni akan cewa yaro in yake dan shekara 5 ya halitta sauraron hadisin shi kuma da ya bada gashi wannan ya saurara kuma ya bada sai dai wanda suka saba masu bukhari suka ce hankalta tohi a guga ko mara hankali zai amma hankalta ruwaya kuma daban ya har da ce ya rike ya fahimci fikihun da ke ciki ya bada yana da wuya ya sha bambam da fahimta cewa kawai na ga wani yayi tohi cikin guga wannan suka yi masaradi akai mas'ala wannan littafi guda akai akanta cewa sima as-sagir sauraron yaro karami idan ya kasance da wannan shekarun ne malamai sun yi sabani ga sabanin nan dama ya kawo mai yawa babul khuruj babe na 19 babul khuruj fi talabil ilmi baban huta zuwa ga neman ilmi yace warhala jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah yayi bulaguro masirati shahr tahiya ta wata ila abdullah ibn unais zuwa abdullah ibn unais fi hadisin wahid cikin sha'anin hadisi daya to kun gani yan uwa wajen zuwa neman ilimi sahabun annabi hadisi ɗaya ne bayyana da shi wajen wani yake da shi ya tashi yayi bulaguran shi ya sayi taguwa bayyana ita ma sayan ta yi ya tashi yayi guzurin shi ya tahiran saboda wannan hadisin ɗaya mu kuma kana zamne yanzu zaka kamo malami a gidan radio ko a tele ya maka hadisi 20 ko 30 amma kuma ganin ka bata lokaci ne haddathana abul qasim khalid ibn khalid qala haddathana muhammad ibn hazab قال الأوزاعي أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أنه تمارا هو الحر بن قيس يا ركيتي da shi da al-Hurr ibn Qais hadisin da ya wuce ne dai ba da sanadin da muka ya gabata ba cikin sahibi Musa yace fa marra bihi ma Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab ya wuce gare su fa da Abu ibn Abbas ibn Abbas ya kira yace inni tamaraitu ana wa sahibi haza ni nayi jayayya da ni da wannan abokin zaman na fi sahibi Musa cikin sha'anin abokin Musa mutunan Musa allazi sa'ala as-sabil ila luki wanda ya tambaye hanya zuwa ga gamuwa da shi yace har sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru sha'anahu kaji annabi yana ambata sha'anin shi fa qala ubayy na'am ubayy yace i yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu nabiyya naji annabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru sha'anahu yana ambata sha'anin shi yana cewa bayna ma musa fi mala'in min bani isra'il iz ja'ahu rajulun qala ata'lamu ahadan a'lamu minka qala musa la fa auha allahu ila musa bala abduna khadir fa sa'ala sabil ila luqihi tunda mun yi baya mahim فجعل الله له لهوت آية وقيل له إذا فقدت لهوت فرجي فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الهوت في البحر فقال فتى موسى لموسى رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد حجرا يطرد حجر فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه شيني حديثا دي وجي dan saboda ka'ida ta malamai in dai har a ce sanadi za a bada in so 1000 zai taho sai an karanta shi ba a tsallakiya ko inna mala amal zai zo so 100 ba a wuce shi an karanta shi nan gurin akwai fa'ida da al-Imam Ibn al-Mulakin Allah mushi rahama ya kawo kalkashin wannan hadisin cewa Jabir yayi tahiya bulaguro daya bulaguro akan hadisi yayi tahiyya wata guda to yace ga malamai da malamai sun hada mutanen da suka yi bulaguro a tarihi akan hadisi daya zan lakase su a cikin wannan dan bayani yace jama'a da dama sun yi tahiyya a cikin guri mai nisa saboda hadisi guda daya Amr ibn Abi Salama yace ma Auza'i ana alzumuka munzu arba'ati ayyam walam asma minka illa 30 hadisan yace na lazumce kai kwana hudu amma baka koya mana ba sai hadisi 30 yace wa tastaqillu sai Auza'i yace mutastaqillu 30 hadisan fi arba'ati ayyam kana ganin hadisi 30 a kwana hudu kadan ne yace da karsara Jabir ila Misr Jabir ya tahi Masar yashtara rahilatan yasai taguwa kun ga yace muku bayyana ita sayin ta idan tahiyar yace yar kabu haya Hausa manta ta sa'ala Uquba he da tambaye Uquba akan wannan hadisin kuma ya komo wannan shine hadisin da ya gabata daga Malik yace wani mutun ya huta zuwa ga Maslama ibn Makhlad yace zuwa Masar akan hadisi daya daga Madina zuwa Masar akan hadisi daya Ibn Buraida yake cewa wani mutun daga sahabbai ya tafi zuwa ga Fudala ibn Ubayd shi yana Masar ya jiyo hadisi daya ya komo Sa'id ibn al-Musayyib yace naga jama'a da na kasance ina tahiyya bulagur kwanaki mai yawa dareraki mai yawa cikin neman hadisi guda daya Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar ya tahi zuwa ga Ali ibn Abi Talib a Iraki akan hadisi daya Abu Usman an-Nahdi ya tahi daga Iraki zuwa Madina kan hadisi daya zuhi ne wajen Abu Huraira Ibn al-Daylam ya tahi zuwa Palestine zuwa Abdullah ibn Amr a Taif shi yana Palestine shi yana Taif akan hadisi daya Abu Ma'ashar daga Kufa zuwa Basra ya tahi shi ma akan hadisi daya wanda ya ji labarin shi daga Aban ibn Abi Ayash Shu'ba ya tahi daga Basra zuwa Makka shi ma akan hadisi daya ba Hajji ba komai bai tashi ya tahi akan hadisi daya Ali ibn al-Mubarak ya tahi daga Marwa zuwa jan Haruna a Basra akan hadisi daya Zaid ibn al-Habbab ya tahi Basra daga Basra zuwa Madina shi ma akan hadisi daya daga Madina zuwa Masar wajen Musa ibn Ali akan hadisi daya Salih ibn Muhammad Jazara Salih Jazara ya tahi daga Khurasan akan hadisi daya zuwa ga Amash wannan sune malamai a tarihin da suka yi bulaguro akan hadisi daya bulaguro kuma nan nisa yace a makinin shasi'a gurare masu nisa to mu kwatanta daga misalin wanda guraren yanzu ka tashi ba taguwa bace in nan in yame zaka sai kudin mota ne zaka tanada balle kuma in cikin gari ne balle kuma an kusa ne kana da a kafarka in ka ga dama kana iya sa awa guda ka taho akan hadisi ba daya ba kuma su ku ga su hadisi daya ne yace daga dalili akan cewa neman ilimi ce wanda ya shiga hanya dan saboda neman ilimi Allah zai saukake mishi hanya ta zuwa aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisin da tsawon shi har zuwa karshen shi Sha'abi yake cewa da a ce mutun yayi bulaguro daga zuwa daga Sham zuwa Yaman ya sai kalma guda da zata amfane shi a cikin rayuwar shi yace wannan ga wannan bulaguro asara ce yayi wannan ya tabbata a cikin hikayar Musa akan cewa au amdi hukuba yace ko in yi tahiyya akan tsawon zamanin da bai da karshe he na same shi tunda an ce akwai wanda yi ni ilimi labisina fiha ahqaba ahqaba lokaci ne wanda bai da karshe tunda ƴan wuta ai ba hutuwa ba su yi daga ciki haka ƴan aljanna to tunda ba hutuwa zamani ne na har abada ahqaba kawai har abada ce shi yasa annabi Musa ya ce au amdi hukuba ko in yi tahiyya hukubi mai yawa akan neman ilimin wannan wasu sun ce shekara 80 ce ko ma shekara nawa ce da yana nuni akan ba da muhimmanci akan neman ilimi da bulaguro zuwa ga neman shi zaka gani duka malamai duk wanda ka gani Allah madaukin sarki ya sa sun kasance neman ilimi zai ga neman nashi ne yasa garin su ya zama na ya zama ba garin su ba amma wani gurin shi ne ya zama na garin su dan saboda harkan neman ilimin sun saba ma arhila fi talabi ilmi daga cikin amfaninta babban amfanin bulaguro cikin neman ilimi ya kasance ba garin ku bane zaka samu gurba zaka samu damar yin karatunka cikin nutsuwa babu abubuwa da zasu rika bujirarwa babu wani abin da zai rika bujiro maka cikin rayuwa na yau ana kaza gobe ana kaza can abu kai babu in kaga wanda kai kawai wanda kuka yi cikin harkar ilimin ne kuma shi ba zai kasance ba ya kawo maka arkala a cikin harkar ilimi na zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara shi